بسم الله الرحمن الرحيم. الفصول في اختصار سيرة الرسول كو. نعم إناني فصل وانا فصل لكما دامو تيكا بدا وانا التابي الفصول في اختصار سيرة الرسول فصول واتن وانا سن فصلوا لا دنگني دا ابن دي شافي takaita tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kada manta wannan littafi ne tarihi wanda babban malamin tafsiri Ibn Kathir kuma babban malamin tarihi ya rubuta kan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara ma manzo daraja duk wanda kuma yake aibanta manzo ko zagin manzo Allah ka karya shi Allah ka wulakanta shi duniya da lahira kowaye haka nan kuma duk wanda bai gaba da kin wanda yake aibanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko zagin sa ba shi ma Allah ka wulakanta shi idan mai shiriya ne wanda kuma ba mai shiriya ba Allah ka wulakanta shi idan mai shiriya ne Allah ka shiritar da shi in ba mai shiriya bane Allah ka wulakanta shi shafi na 19 shafi na 91 walid sallallahu alaihi wasallam yawmul ithnain manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an haife shi ne a ranar litini lilailataini khalata min rabi'in al-awwal ko yawwa lilailataini gadararan nan guda biyu khalata ay madayata wadanda suka shude min rabi'in al-awwal a cikin watan rabi'in al-awwal watan biyu ga watan rabi'in al-awwal bayan wucewan kwana biyu wakila samina saminuhu wasu wani kauli kuma aka ce a 8 ga watan rabi'in al-awwal ne wakila ashruhu wani suka ce kuma a 10 ga wata ne wakila lithnatay ashara minhu wani suka ce kuma a bayan da kwanaki 19 ne a cikin watan rabiul awwal wakala zubair ibn bakkar kuma yake cewa walida fi ramadan manzo sallallahu alaihi wasallam an haife shi ne cikin watan ramadan ko kuwa shadhun amma wannan baudaddan magana ne hakahu suhaili fi rawdihi al-imam suhaili shine kawo a cikin ya kawo wannan bayani a cikin littafin sa wanda ya rubuta mai suna Ar-Rawdul Unf fi sharh siratin nabi sallallahu alaihi wasallam Ar-Rawdul Unf wadhalika amul fil wannan ko shine shekarun giwaye watan bayan abrahata ya halaka shi da rundunarsa da suka zo za su rushe dakin Ka'aba wannan shekara an san shi da shekarun giwaye a ta cikin tarihi mu ma har yau ana cewa shekarun giwaye an san wannan shekara ne ba'dahu bi 50 yawman bayan shekaran da kwanaki 50 wakila bi 8 wa 50 yawma wani kauli kuma suka ce a kwana 58 ne to duk idan ya kawo maka maganan malamai haka na farkon shi zaka fara rikewa shine mafi karfi wakila ba'dahu bi ashir sinin wani kauli aka ce a bayan shekarun giwayen ne bi ashir sinin da shekaru 10 kai wakila ba'dal fili bi 30 aman wani suka ce a bayan wannan shekarun giwon ne da shekaru 30 watan shekara 30 bayan amul fil wakila bi 40 ama wannan kauli kuma suka ce a shekara 40 ne bayan amul fil din wa sahihu annahu wulida amul fil mafi ingancin zance dai gaskiya an haife shi ne shi manzo sallallahu alaihi wasallam a shekaran da aka halakar da mutanen giwaye wa kada hakahu ibrahim ibn munzir al-huzami mala ibrahim ibn munzir Al-Huzami ya kawo bayanin haka Shaykhul Bukhari wanda yake ina daya daga cikin malaman Bukhari wa Khalifatul Khayyat wa Khalifatu Ibn Khayyat da Khalifa dan Khayyat wa gairu kuma da makamancin su ijma'an sun kawo matsayin cewa malamin sun ijma'i kan haka wa mata abuhu huwa hamlun ko mai bin manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu alhanin yana ciki wakila ba da wiladatihi bi ashhurin wani kauli aka ce ah yan watanni bayan haihuwar manzo ne sallallahu alaihi wasallam ya rasu wakila bi sana wani kauli aka ce ah bayan shekara daya ne da haihuwar manzo sallallahu alaihi wasallam mahaifin nasa ya rasu wakila bi sanataini wadansu kauli wani kauli kuma an ce ah bayan shekaru biyu ne da rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam mahaifin sa ya rasu wal mashhurul al-awwal amma dai na farko cewa ya rasu ne alhanin manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin mahaifinsa shine wanda ya fi shahara wasturdi'a lahu fi bani sa'ad sannan an shayar da manzo sallallahu alaihi wasallam ne a bani sa'ad bani sa'ad a can ne aka je aka shayar da manzo sallallahu alaihi wasallam saboda kun san mahaifinsa ta rasu bayan haihuwarsa fa arda'atu halimatu sa'adiyya sai halimatu sa'adiyya ta cigaba da shayar da shi kama rawaina zalika bi isnadin sahih kamar yadda muka rawaito hakan da ingantaccen isnadi wa akama inda ha fi bani sa'ad ya zauna tare da ita kwace halimatu sa'adiyya a bani sa'ad watan a garin bani sa'ad nahwa min arba'a sinina kusan shekaru hudu tana a renan shi wa shukka an fu'adihi hunaka a can ne aka tsaga kirjinsa wato ma'ana a can ne mala'ika jibrilu bayan Allah ya koshe ya tsaga kirjin manzo sallallahu alaihi wasallam faraddatu ila ummihi bayan haka sai ita halimatu sa'adiyya ta dauke shi ta maida shi bayan wajen mahaifiyarsa fa kharajat bihi ummuhu ila almadina to wata rana mahaifiyarsa sai ta fito da shi zuwa garin Madina tazuru akhawalihi bil Madina a lokacin da ta ziyarci kawunnansa a nan garin Madina ko bafannansa a nan garin Madina wa tuwfiyat bil abwa'i to tana kan hanyarta na dawowa akan abwa'i kauyen abwa'i ko wurin da ake ce mishi abuwa annan ne Allah ya dauki ranta wa hiya raji'atun ila makka alhanin tana mai komowa zuwa garin makka wala hu min al-umr 6 sinina alhanin manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana da shekaru 6 bayan haihuwarsa wa 3 ashhurin da watanni 3 wa 10 ayyam da kuma kwanaki 10 wakila bal 4 sinina wani kauli kuka ce a shekaru 4 ne bayan haihuwarsa wa kadarwa muslim fi sahihi haqiqa imam muslim ya fitar da hadisi cikin gaddacin littafin sa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lalle manzon Allah sai da mince Allah sai mutu gare shi lamma marra bil abwa'i wata rana bayan ya zo wucewa wajen abwa wa huwa zahibun ila makka yana mai tafiya garin makka amal fathi lokacin shekarun da aka cinye kafiran garin makka da yaki ista'adana rabbahu sai nemi izinin ubangijinsa Allah fi ziyara kabri ummihi cewan Allah ya bashi dama ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa fa azina lahu sai Allah ya bashi izini ya ziyarci kabarin nata fa baka da yaje can sai ya fashe da kuka wa abka man haulahu sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanya waɗanda suke gefansa kuka sahabbai watan da suke tare da shi a lokacin su ma suka fashe da kuka wa kana ma'ahu alf mukanne yani bil hadidi wa kana ma'ahu sannan ya kasance tare da manzo sallallahu alaihi wasallam alf mukanne akwai waɗanda suka mamaye jikinsu ko lulluba jikinsu da makamai su dubu ya'ni bil hadidi wato ma'ana da makamai na ƙarfe falamma matat ummuhu bayan mahaifiyarsa ta rasu hadanathu ummu ayman sai ummu ayman ta ci gaba da renan shi wa hiya maulatuhu alhanin ita yantacciyan baiwa ce yantacciyan baiwa ce tashi warithaha min abihi ya gaje ta ne daga babansa wa kaffalahu jadduhu baban kakansa Abdulmuttalib sai ya ci gaba da reninsa falan ma baraga rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-umri 8 sinina bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya kai shekaru 8 cikin shekarunsa tuwfiya jadduhu sai kakan shi rasu bayan ya cika shekara 8 wa ausa bihi ila ammihi abi talib sai yayi wasiya da shi zuwa ga kawunsa abu talib ko لأنه كان شقيقه عبد الله سبودا شقيقي نا شي عبد الله بابنسا فكفله سي يجي غبا ديرينسا وحاطه اتم حياته سنن كما يا جيوي شي وانا يا كولد شي مفي cikan kulawa da shi wannan sarahu kuma ya karfafa shi haina hina ba asahu Allah ya lokacin da ubangiji Allah ya aiko shi azza nasarhu mafi girman taimakon shi ma annahu kana mustamirran ala shirki duk da cewa shi ya ci gaba da kasancewa a cikin shirkinsa bai musulunta ba ila an mata har zuwa mutuwarsa. Fa khaffafa Allahu bidhalika min adhabihi, saboda wannan kulawa da ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam cikakkiya, sai ubangiji Allah ya saukaka mishi azaba. Kama sahal hadithu bidhalika, kaman yanda hadisi ya ingantu akan haka cewa ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya saukaka mishi azaba, kaman da yake ya tabbata cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaj bihi ammuhu ila sham, amin sa ya tafi da shi zuwa garin Sham, fi tijaratin, cikin wata kasuwanci. Wa huwa bunay wa huwa bunin thintai ashara sana, alhanin yana da shekaru 12. Wa dhalika min tamami lutfihi bihi, wannan kuma yana daya daga cikin cikan tausayawa gare shi. Li adami man yakumu bihi, saboda rashin wanda zai ci gaba da tsayuwa wajen tarbiyyarsa. Idza tarakahu, idan ya bashi bi Makka, a garin Makka. Na ci gaba ko ko lokacin nan ya kudi. Fara'a huwa ashabuhu mimman kharaja ma'ahu ila Sham min al-ayati fihi sallallahu alaihi wasallam, to sai shi aminsa da abokan tafiyansa wannan suke tare da shi, sai suka ga ayoyi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da suka fita da shi zuwa Sham. Ma za da ammuhu fil wasabihi wal hirsa alaihi, irin abin da ya kara ma amin nasa kulawa da wasiyan da aka bashi da manzo sallallahu alaihi wasallam, na kulawa da shi da kuma kwadayin kara tsare shi. Kamar rawahu Tirmidhi, kamar inda Imam Tirmidhi ya fitar da hadith fi jami'ihi, a cikin littafinsa, bi isnadin da mazajin hadisin, mazajin isnadin dukansu amintattu ne. Min tadlilil gamama lahu, daga cikin irin abin da ya gani na yanda girgiji ke mishi inuwa. Wa maili shajara bi dhilliha alaihi, da yanda kuma bishiyoyi suke karkatar da inuwoyinsu ga manzo sallallahu alaihi wasallam. Wa tabshir Buhayr Rahib da yan bihi, da yanda Buhayra yayi bushara da cewa lallai zai zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ma dai a ce yana nan lokacin da mutane za su kore shi daga garin su. Wa amarahu li ammihi bi ruju' bihi, sannan sai ya umurci amminsa da ya dawo da shi zuwa garin Makka. Li alla yarahu al-yahudu, saboda kada yahuda su ganshi, fa yarmunahu su'an, ballantana su jefe shi da wani mummuna abu. Wal hadith lahu aslun mahfuzun, hadisin yana da asali wanda yake mahfuz ne, mai karfi ne. Wa fihi ziyadatun ukhra, akwai kuma ƙare-ƙare a ciki. Thumma kharaja thaniyan ila Sham, daga nan kuma sai fita zuwa mataki na biyu zuwa garin Sham, fi tijaratin, wata shi manzo sallallahu alaihi wasallam cikin kasuwanci. Li Khadija bintu Khuwailid, na dan nan Khadija dan uwar Khuwailid radiyallahu ta'ala anha, Allah shi dade ta, ma gulami ya tare da danta Maisara. Ala sabilil kirab, ta hanyar kirada, gashi nan ya ce kirada a kasashe, ya ce filiga ahli Hijaz wal mudaraba, shine mudaraba, filiga ta ahli Iraq, bisa ga harshen mutanen Iraq su sukan ce mudaraba, su kuma Hijaz sukan ce kirad. Yuqalu qaradahu yuqaridahu wa muqaradatan wa huwa shar'an daf'ul mali, ma'anan kirad ko kuma mudaraba shine zaka ba wani mutum dukiyarka. Lil amil, wani wanda zai je maka aiki ne, kasuwanci, ka bashi dukiyarka. Li ya'mal fihi, domin ya je kasuwanci da wannan kudin. War rib bainakuma, a matsayin cewon riban nasu ne za su raba, uwar kudin dai naka ne, riba kuma za ku raba, shine mudaraba din. Mun bance wannan ko? Na'am. Fara'a Maisara ma baharahu, sai Maisara ya ga abin da ya kayatar da shi, shine bahara, abin da ya kayatar da shi min sha'anihi, na irin al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a, sai ya dawo. Fa akhbara sayyidatahu bima ra'a, sai ya ba uwar gidansa irin abin da ya gani, ya bata labari. Faragibat ilayhi, sai ta kwadayin shi, ko dai zuwa gare shi an yi tazawuji hadi ya aure ta wato sai ta so manzo sallallahu alaihi wasallam kai wannan fa ba karamin mutum bane da ma dai a ce in ya aure ni fa ya zan miji na lamma raj'at na'am limara jad fi zalika min alkhairi saboda irin abin da tayi fatan sama na alheri alladhi jama'ahu Allahu laha wanda Allah ya tattara mata shi wa fawqa ma yakhthuru bi bali basharin da kuma saman ma abin da zai iya faduwa na alheri a cikin zuciyar dan adam fatazawwaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya aure ta walahu 25 sana alhanina da shekaru 25 wa kana Allah subhanahu karsanahu hakika ubangiji Allah ya kare shi wa hamahu sannan ya kula da shi haka ne ko min sigari tun lokacin da yake karami watahara min haka ne watahara kuma ya tsarkake shi min danasil jahiliya da kadaudan na jahiliya wato irin ababe da yara ke aikata lokacin jahiliya na jahilci da shaye-shaye da fadace-fadace shi manzo sallallahu alaihi wasallam bai aikata komai ba Allah ya kare shi wa min kulli aibin Allah ma ya kare shi daga dukkan aibi wa manahahu kulla khuluqin kuma ya bashi dukkan jamilin kyawawan dabi'u hatta lam yakun yu'rafu baina qaumihi illa bil amin amma sai ta kai ba amma san manzo sallallahu alaihi wasallam da wani lakabi ba tsakankanin mutanen su lokacin da yake yaro face da lafazin al amin lima shahadu min taharatihi saboda irin abin da suke gani na tsarkin sa wasirki hadithihi da kuma gaskiyan zancen sa wa amanatihi da kuma rukun amanan sa sallallahu alaihi wasallam hatta innahu lamma banat quraishun al ka'aba ta ma kai ma lalle shi yadda lamarin yake shi manzo sallallahu alaihi wasallam yayin da quraisha suka gina ka'aba suka jaddada ginin ka'aba fi sana 35 a shekara ta 35 min umrihi bayan haihuwar manzo sallallahu alaihi wasallam fa wasalu ila mawdi'il hajar al aswad sai suka dauki dutsen bayan sun dauki dutsen al hajar al aswad sai suka isa da shi zuwa ga gurin sa ishtajaru fi man yad'u al hajara mawdi'ahu sai suka yi jayayya akan wane ne zai dauki dutsen ya sanya shi a gurin sa gashi dai duk sun dago za su dago sun dago shi waye zai dauka to ya sa shi a gurin sa fakalat kullu kabila nahnu nad'uhu sai kowace kabila ta ce to mu ne zamu ije shi a gurin shi zamu ije wannan dutse a gurin sa thumma tafaqu ala an yad'ahu awwalu dakhilin alaihim to bayan sun yi rikici da kanin sai suka yi ittifaki cewa to duk wanda yanzu aka gan shi ya shigo wurin Ka'aba din to shine zai dauki dutsen ya sanya shi a gurin sa fa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance shine wanda ya shigo fa qalu ja'a al amin nan take sai suka dauki shewa da murna da farin ciki ai ga amintaccen nan yazo ga wannan amintaccen yazo sallallahu alaihi wasallam faradu bi sai suka yi dadi shi fa amara bi thawbin manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya bada yayi umurni a sanya dutsen nan akan tufa fa wada al hajar fi wasatihi bayan an kai dutsen nan sama sai ya dauki dutsen okay afwan fa wada al hajar sai ya dauki dutsen nan fi wasatihi ya sanya shi a tsakiyar wannan shimfida wa amara kullu kabila sai umuci kowace kabila an tarfa a bijanibi min jawanibi thawbi ta dauki gefe daga cikin gefen wannan tufafi thumma akhadha al hajar bayan sun kai shi sun daga shi sama sun kai shi gurin da kanin manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki wannan dutse da hannunsa mai albarka fa wada'ahu mawdi'ahu sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya wannan dutsen a gurin shi sallallahu alaihi wasallam da haka ne wato da haka ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya kawo da wannan fitina din Allah ya samu dace abinda Allah ya ba mu iko mu karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskure ne ba mu iko darawa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك